Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahara Aminu Fage. Muka sake dawowa a cikin shirin namu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Nuhu Bamali ya karɓi sandar girma a matsayin sabon sarkin masarautar Zazzau na 19. Bayan nan kuma za ku ji cewa kungiyar Seraf ta shigar da ƙara, tana neman kotu ta yi watsi da ƙarar neman hana ayyukan Twitter a Najeriya. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma Sani Shu'aibu Malumfashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan tsaro a Najeriya. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Washington DC. To amma kafin nan ga Zahara da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. A halin da ake ciki a Amurka, ana kiran Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne a matsayin zababben shugaban ƙasa. Hakan na nufin Biden, wanda ya dade ana damawa da shi a fagen siyasar ƙasar har na kusan tsawon rabin ƙarni, shine shugaba mai jiran gado. Kalmar zababben shugaban ƙasa kwatance ne da ake amfani da shi, amma ba ofishi bane a hukumance. Hakan na nufin Biden ba shi da ikon mulki har sai an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu na shekarar 2021. Da safiyar ranar Asabar, manyan kafafen yada labaran Amurka da ke bibiyar kidayar ƙuri'un suka yi hangen cewa fintin kaudin da Biden ya yi zai yi wuya a kamo shi a Pennsylvania, jihar da ita ce ta sa ya haura adadin ƙuri'un kwaleji 270 da ɗan takara ke bukata kafin ya zama shugaban ƙasa. Mintuna kaɗan bayan da aka tabbatar da hakan a lissafance, suka yi hangen cewa shi ne zai lashe zaben. Dalilin kenan da ya sa kafafen yada labarai ciki har da VOA suka fara kiran Biden, wanda aka yi hangen shi zai lashe zabe. Bisa al'ada, a duk lokacin da kafafen labarai suka yi irin wannan sanarwar, dan takara da ya sha kai yakan amince ya fadi a zaben, ya kuma taya abokin hamayyar samurna. Shi dai shugaba Donald Trump bai yi hakan ba, saboda yana zargin an tafka magudi a zaben, amma bai gabatar da wata hujja ba, yana mai shan alwashin cewa zai ci gaba da bibiyar kadinsa. Amma duk da haka, Biden ya ci gaba da shirye-shiryen karɓar mulki, yana kuma duba yadda zai nada manyan mukamai a gwamnatinsa, ya kuma ce a cikin kwanakinsa na farko in ya shiga ofishi zai yi watsi da wasu tsare-tsare da Trump ya samar. Har yanzu dai Trump ne shugaban Amurka, yayin da wa'adinsa a matsayin shugaban ƙasar na 45 ya ɗauki hanyar ƙarewa. Amurka na shirin zarta miliyan 10 da suka kamu da cutar COVID-19 a yau Litinin, yayin da ƙasar ke fama da ƙaruwar annobar wacce ke yaduwa fiye da kowane lokaci tun bayan barkewarta. Cikin makon da ya gabata, Amurka ta samu ƙaruwar waɗanda ke kamuwa da cutar fiye da mutum 100,000 a kowace rana, wanda ya ruɓanya masu kamuwa da ita da ake gani a wata. Kimanin mutum 900 ne ke mutuwa a kowace rana. Jihohin tsakiyar yammacin Amurka sun fi fama da matsalar, inda yawan waɗanda ake kwantarwa a asibitoci da ke yankin ya ƙaru matuƙa. Zababben shugaban ƙasa Joe Biden yana ganawa a yau Litinin tare da wata tawagar yaƙi da coronavirus, yayin da ya fara ɗaukan matakan da gwamnatinsa za ta ɗauka wajen yaƙi da annobar idan ya kama aiki a watan Janairu. An shirya a bayan wannan zama zai yi wani jawabi kan matakan da zai ɗauka a shirinsa na magance cutar ta COVID-19. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence, wanda ya jagoranci hukumar yaƙi da annobar ƙarƙashin gwamnati mai ci a yanzu, a karon farko zai kira wani taro a yau Litinin tun bayan ranar 20 ga watan Oktoba. An samu ƙaruwar masu kamuwa da COVID-19 a wasu sassan duniya, ciki har da nahiyar Turai, inda wasu gwamnatoci suka kafa matakan kulle don ƙoƙarin rage yaduwar cutar. A duk duniya, adadin da aka tabbatar sun kamu da cutar ya fi miliyan 50, sannan mutum miliyan 1,200 ne suka mutu, yayin da miliyan 33 suka warke. Matsananciyar guguwar Eta ta sauka a yammacin jiya Lahadi a Florida akan hanyarta zuwa gabashin tekun Mexico kafin daukar wata hanya zuwa kudu maso gabashin Amurka a ƙarshen wannan makon. Masu hasashen yanayi a cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa a Amurka sun ce guguwar na tafiya da iska mai ƙarfin kilomita 100 a cikin sa'a daya, sannan za ta zo da ruwan sama mai ƙarfi da ambaliyar ruwa mai razana ga rayuka a sassan kudancin Florida. Masu hasashen yanayin suna tsammanin guguwar za ta danyi karfi zuwa matakin mahaukaciyar guguwa nan gaba a daren yau Litinin ko gobe Talata, amma kuma karfin ta zai sake raguwa kafin ta isa yankin Florida. Jami'ai sun rufe wuraren shakatawa na gabar tekuna, tashar jiragen ruwa da wuraren gwajin cutar corona a jihar, kuma sun buƙaci mutane da su zauna a gida. Gwamnan Florida ya kuma ayyana dokar taɓaci a cikin ƙananan hukumomi da dama a wani mataki na ganin an hanzarta shawo kan annobar.
To a gaida Zahra Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘Yan Rufa'i ya mika wa mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Nuhu Bamalisan dar girma. Sarkin ya kuma yi rantsuwar cewa ba zai ci amana al'ummarsa ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Isa Lawal Ikra ya aiko mana daga Kaduna.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda ministan muhalli Malam Muhammad Mahmud ya wakilta a wajen bikin bada sandar sarauta ga Ambassador Ahmad Nuhu Bamalisan a matsayin sarkin Zazzau na 19, ya nemi sabon sarkin ya baiwa gwamnati haɗin kai wajen ganin an tsarkake tsaro.
It is therefore the belief of the government that the emir will employ the full might of his experience.
Yace gwamnati na da yakinin cewa sarki zai yi amfani da gogewarsa da kuma sanayyar da yake da ita wajen bin salon gwamnati game da dawo da zaman lafiya da kyautatawa zamantakewar al'umma. Waɗannan su ne ruhin kawo ci gaba.
That are engines of progress and development.
A karan farko dai tun bayan sanar da Ambassador Ahmad Nuhu Bamalisan a matsayin sabon sarkin Zazzau, gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad ‘Yan Rufa'i ya faɗi sirrin da ya saye wannan naɗi na Nuhu Bamalisan.
This occasion of handing over the staff of office to the 19th Fulani Emir of Zazzau is taking place exactly 100 years.
Yace wannan biki na miƙa ragamar sarautar Zazzau ga sarki na 19 na gudana ne shekaru 100 cur da gwamnan mulkin mallaka na yankin arewa ya tube kakanka Aliyu Dan Sidi a bisa mulki ba bisa adalci ba. A saboda haka gurbin da aka samu na sarkin Zazzau shi ya baiwa gwamnatin jihar Kaduna dama ba wai kawai na gyara rashin adalci na mulkin mallaka ba, a hadda ma komawa kan tsarin da ake amfani da shi wajen nadin sarakuna a ƙarƙashin daular Usmaniya ta Sokoto.
That guided the appointment of emirs under the Sokoto Caliphate.
Jawabin sabon sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Nuhu Bamalisan ma dai yayi kama da jawabin gwamnan jihar Kaduna, saboda sai da ya tuna baya har ma dai a ƙarshe sai da ya zubda hawaye.
Wannan rana ta zama tarihi a fuskoki daban-daban. Baya ga rana ce da aka tabbatar mini da sarautar Zazzau, ranar kuma ta zo daidai da cika shekara 100 da turawan Ingila suka tube kakana sarkin Zazzau Malam Aliyu Dan Sidi, wanda shine na hudu kuma na ƙarshe daga gidan sarautar Mallawa inda na fito. Nakan kasance mai matukar sha'awa da kuma girmama tsarin sarauta, kamar dai yadda na gani wurin mahaifina marigayi magajin garin Zazzau. Allah ya shafa.
Wasu daga cikin masu makami a masarautar Zazzau da wasu daga cikin bakin da suka zo daga sassa daban-daban dai ma sun bayyana yadda suka ji.
Sunana Muhammad Sani Sha'aban, dan buran na Zazzau. Ai wannan rana ba nima da nake ya fito daga cikin jinsin mallawa ba. Duk wani bazazzagi da yake duniya, wannan rana ne ta alfahari da shi. Ambassador Ahmadu Nuhu shi jini ne na mallawa, kuma jini ne na Katsinawa, kuma jini ne na Barebari, kuma jini ne na Sulubawa. Dukan mu ne haka muke. Saboda haka babu gidi bi iznillahi ta'ala.
My name is Obod Patrick Okomiso. I'm the Grand Prince of Ugedu. I came in from Cross River State.
Sunana Malami Waziri Jika Nana, Malami Waziri Sokoto, to gaskiya mutane suna cikin farin ciki, ni ana farin ciki, kuma mallawa da yake gidansu ne suna cikin farin ciki alhamdulillah.
Kafin karban sandar girman da ta tabbata wa da ambassador Ahmad Nuba malli matsayin sarkin zazzau na 19 dai sai da yayin rantsuwa tukuna.
Ni ne ambassador Ahmad Nuba malli. Sarkin zazzau.
Na dauki alƙawari tsakanina da Allah. Ba zan ci amanar jama'ata ba.
Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Tagai da Isa, har ila yau a Najeriya, kungiyar Serap mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da tattalin arziki a Najeriya. Tare da wasu mutane fiye da 100 kusan shigar da kara a wata babbar kotun Najeriya da suke neman a yi watsi da karar neman haramta ayyukan Twitter a Najeriya. Wakilin Babangida Jibrin ya aiko mana da karin bayani.
A cewar kungiyar ta Serap tare da wasu wa'annan mutane 365 dai daukan wani mataki na hana kafar sadarwar Twitter gudanar da harkokinta a Najeriya, tamkar tauye haƙƙin bil'adama ne kamar yadda yake a kunshe a kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999. Kuma matakin da kotu za ta ɗauka zai shafi miliyan 'yan Najeriya da ke amfani da wannan kafa ta sadarwa wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum. A kwanakin baya ne dai wani tsohon ɗan takarar neman shugaban ƙasa a Najeriya, Alhaji Adamu Garba, ya shigar da ƙara inda yake neman kafar sadarwar zamani ta Twitter ta biya gwamnatocin Najeriya dala biliyan 1 tare da wanda ya kafa ta Jack Dorsey, bisa zargin cewa an yi amfani da kafar wajen yada ƙarya a lokacin gudanar da zanga-zanga kawo ƙarshen ɓangaren 'yan sandan SAS, wanda daga bisani zanga-zanga ya nemi ya mamaye lokacin ƙasar baki ɗaya. Wannan ƙara da ƙungiyar ta Serap ta shigar dai ya zo ne a daidai lokacin da babban attorney general na Najeriya kuma ministan shari'a Abubakar Malami ya bayyana cewa babu cikakkun shaidu da zai nuna cewa wasu 'yan sanda da ke aiki a ƙarƙashin ƙungiyar ta SAS na 'yan sandan Najeriya da aka haramta su 33 sun aikata wasu laifuka a can baya, har ma da zai kai ga a hukunta su. To koya 'yan Najeriya ke ganin irin wannan cece-kuce da ke gudana sakamakon zanga-zangar na 'yan ƙungiyar neman kawo ƙarshen 'yan sandan SAS ga dai abin da wasu 'yan ƙasar ke cewa?
Ra'ayina a nan shi ne, a gaskiyar lamari duk wani magana da za a yi da gwamnonin nan na kudu idan ba wata doka aka yi ba da cewa duk wani wanda ya bari aka salwantar da rayuwar wani ƙabila wanda ba ƙabilar shi ba zai biya diya, sannan kuma za a yi mashi hukunci a daidai da laifin da suka aikata. Duk wani mataki za su ɗauka ba ni tsammanin cewa kulle za ta biya kuɗin sabulu.
Duk rayukan da aka kashe a sakamakon wannan protest ɗin da Allah su ba rayuka ba ne, an kashe a Abbatuwa, an kashe a Jos, an kashe a Kano, an kashe a Port Harcourt, amma na Lagos ko ake magana Lekki?
A waje ɗaya kuma yanzu aka je gwamnatin jihar Lagos ta hannun kwamishinan ta na shari'a Mr. Moyeshore Onibanjo ta umarci 'yan sanda da su saki wasu mutane 253 da aka kama a lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen ɓangaren 'yan sandan SAS a jihar. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin, yanzu kuma ga Sani Shaibu Malam Fashi da rahoto na musamman.
Yawan sace mata da mahara 'yan ta'adda ke yi a arewacin Najeriya yana ƙara ƙazamta domin irin mummunan cin mutuncin da suke yi masu na fyaɗen inda rididi kullum. Bayanan da wasu mata biyu da irin wannan iftila'i ya faru da su suka mani bai da daɗin ji kuma gaban tausayi. Matan sun ce sun daure ne su yi mana bayani domin maganar ta kai ga shugabanni da kuma mahukunta da nufin ƙara himmatuwa ga kawo ƙarshen wannan mummunan lamari don a kare 'yan baya. Su kam sun bar wa Allah komi. Ita dai ta farko an je gidansu ne, ba dabbobin da za a kora sai aka yi awon gaba da su.
Suka tai da mu dajin abinda duk suka ga dama haka suke yi mamu. Wulaƙanci idan wani na kallon wani sai ya zo yi abinda ya ga dama da mutum, saboda ba namiji ɗaya ba ba biyu ba, kowa so yake sai ya yi son ran shi. Ga bugu ga wulaƙanci, ke kuma baki da ikon cewa wani ma na riƙe da bindiga, idan baki yarda ba za a kashe ki. Muna ta kuka da hawaye ba mai ceto sai Allah. Sai da suka ga dama suka ce a ba su kuɗi, ba kuɗin an so mu. Sai dai suka gaji da riƙon mu suka sako mu suka ba mu azaba. Ga hanya ma muna tahiya muna haɗuwa da su. wanda ka haɗu da shi nuna yake ga alamun da yake so, kuma hei an baka kashi a wuce. Ni kaina tafiya ban iyaye da aka yi ta asibiti aka zo magunguna aka yi ta yi.
Ita kawai wannan ta biyu, sau biyu suna sace ta a lokuta daban-daban, kuma labarin ɗaya ne.
Da suka mamu ɗauka ta harko sai da kai kwana 11, sai da aka kuɗi aka anso mu, kuma sun mamu faɗe ne sosai. Tunda ba kato ɗaya da mu ba biyu ba. Dawowa ta biyu suka zo suka hali babanmu ya kare ga ƙafa. Kuma da suka mu ɗauka mu sun ɗauke mu sun mamu faɗe dan sun ji mamu ciwo ne sosai. Sai da aka mu asibiti aka yi mu magani mu koma gida muka yi jinya.
Shin kowane irin hali waɗannan mata kan shiga idan sun koma gida cikin dangi? Khadija Sa'ad ɗaya ne daga cikin matan da ke kungiyar kare haƙƙin matan da aka zalunta, kuma ta kware wajen yi musu hutuba da ban baki don kawo musu da hankali daga wancan mummuna al'amari da ya faru da su.
Duk macen da ma bata taba aure ba, mu'amalanta da namiji yana zaman mata abin damuwa, kasancewa abu ne na farko a rayuwanta, akwai wannan tsoron mai zaman kanshi. Sannan duk lokacin da mace ta ji an ce ana daukan mutane ana shiga da su daji, tsoronta shine su waye suke dauka, yaya suke, wasu irin mutane ne, su kaga akwai wannan tsoron na wanda ma zai dauke ka. Sannan na uku, wannan mugun aikin da ake aikatawa tare da su a cikin daji, to duk lokacin da aka ce kana tsoron abu dan baka san shi ba, ya yake me yake, sannan yazo ya ce ga abin da yake so ya aikata da kai, to yakan sa matan su fita daga cikin hayyacinsu, wasu har sukan yi dan karaman hauka.
Babban matsala ga matan da aka yi wa mummunan fyaɗe shine kyama da shagube, wanda yake tada masa hankali domin yana tunatar da su abin da ya faru da su a baya mara daɗin ji. Shin me yafi dacewa ga dangi su yi masu?
A lokacin da irin waɗannan mata suka dawo gida, babban abin da suka fi bukata shine soyayya daga gurin duk wanda yake kusa da su, daga iyayensu da ƴan uwansu da kuma al'umman gari. Ba wai yana nufin ka rika kawo mutum duk abin da yake so ka bashi ba, a'a, soyayya wanda zaka rika mishi magana na hankali da zai rinka shiga cikin kwakwalwan shi domin ayi kokari a goge shi gaba ɗaya. Amma su gane cewa za su iya samun masoya wanda za su so su, kuma ba wanda za su yi musu irin wancan
ina fahimce ki kina nufin kaman a rika kaucewa daga nuna masa kyaman cewa a aikin je wuri kaza ga abu kaza da kaza da kamata, ko kuma a ce miji ya tashi dan abu kadan yana neman kai ne dan ya rabu da ita, da kuma dauke masa hankali daga wancan lalura, ko
kwarai da gaske. To kafin ma wannan, mu abinda muka so iyaye su yi mu a matsayin mu na counselors, mukan so a kawo mana irin waɗannan matan da wannan matsalan ya same su, saboda akwai abinda ba za su iya fada ma dangin su ba, saboda akwai nauyi akwai kunya. Amma idan suka zo wani guri waɗanda ba wannan dangantakan na jin nauyi, za su fito su fada. Saboda yanzu misali yanda ka fada, watan mutum 10 suna amfani da ita a lokaci daya, kuma kowa zai sarran shi, dole sai kaji yaya aka tafiyar da nata. To kaga sai wanda ta sake da shi ta, sannan za ta yadda ta fada gaba daya. To mu kuma daga abin da ta fada za a gane hanyar da za a sata, da kuma nuna mata cewa ba lallai bane abubuwa su cigaba da kasancewa irin wancan, ga dalilin da yasa wancan ya kasance a haka, wanda gaskiya wanda ba wai counselor ba zai iya ba, saboda ba aikin shi bane.
A takaice, menene zaki ba su shawara dangane da kaucewa kaman batun kyama haka da shauransu?
To shawaran da zan ba iyaye shine, akwai sirri a kowane addini, sirri yana da mahimmanci. Idan yarinya dama bata da wanda za ta aura, aka zo aka samu irin wannan matsalan, idan so samu ne, kada ma a yi mata aure da mijin da yake wannan gurin da suke, ya zai waya zama na cewa miji ne daga wani gari, kuma kar su yi tunanin cewa ai ya kamata a bashi wannan labarin, yana da haƙƙi ya sani bashi da haƙƙi, saboda zai iya zama cutuwa a wurin ƴaƴanku. So ƴaƴanku kuma duka ku yi musu nasihan da za ku zama family tsintsiya ɗaya bakin ku ɗaya, kowa ya yi shiru da wannan al'amari da ya faru, tunda ya faru ya wuce, saboda faɗan ba zai zama alkhairi ba, sharri zai zama, in ba a yi wasa ma auren zai lalace. Tunda ita yarinya da wuya ta fada, so su ma kada su fada kafin a aure ta, kuma ai kokari ya zama wanda za a aura ba wanda yake garin da abin ya faru bane da aka sani. In so samu ne ta je wani gari ma can mai nisa ta yi aure, inda babu ma wanda ya santa, komai zai wuce ta manta a samu kwanciyar hankali.
To haka ma kaman sir kai ma duka duk wannan magana nake ga zai yi masu tasiri, ko
kwarai da gaske, saboda idan sir kai suka sani, yau da gobe ake gudu, wani zai ga kaman ba wani abu bane, musamman kaman mu mutanen mu bakaken fata, in ka lura ko a labari ne yanzu misali ni nace ina da jin tsoron kenkeso idan a turai ne duk yanda za a yi kan hadu da kenkeso yan uwa da abokan arziki za su taimake ni kan in ganshi dan an san hankalina na tashi amma mu a bakaki to duk inda za a yi wata tazo da kenkeso ta wurga dan ta ga ya zan yi idan ta wurgo shi za ta yi to wannan dalilin yasa ya zama dole ne a kiyaye da wannan labarin saboda idan aka fada surkanta sai sun tsangwame ta
Hajiya Khadija Sa'ad babban jami'ar nazarin halayyar dan adam kuma malama a jami'a Dr. Amina Lami Abdullahi ta dibi lamarin ne ta fuskoki da dama
bai kamata idan aka yi kidnapping matan aure aka zo aka sako ta ta dawo a ce miji ko kuma dangogin mijin suna fushi da ita har a kai ga a sake ta ba wannan ma abun tausayi ne saboda haka mazaje su yi hakuri su san cewa Allah ne ya kawo kuma su iyayenmu da suke tare da mu ya kamata shi mijin a kira shi a yi mashi magana a yi mashi wazi sosai har zuwa ga inda hankalin shi zai kwanta saboda haka gwamnati ce zai ya kamata su miƙe tsaye su san wuraren da mutanen nan da suke wannan kidnapping suke tsayawa a kwashe su idan aka kwashe su a yi musu hukuncin da ya kamata amma in ba a yi musu komai ko ba a kama su ka gani su ma ba za su san cewa abinda suna yi ba abu mai kyau bane kuma manyan mutanen mu iyayenmu dattawa a cikin gari irin wannan ya samu mace na aure dan Allah da Annabi su miƙe tsaye su yi ma mijin nasiha inda ya kamata saboda ba zai ce dole sai ya sake ta ba saboda haka gwamnatin mu su miƙe tsaye akan maganar masu kidnapping din nan
Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa da takwaransu na jihar Zamfara SP Shehu Muhammad dukkaninsu suna ta ci gaba da yin kira ga jama'a cewa a sa ido kuma da zaran irin wannan abu ya faru a gaggauta sanar da jami'an tsaro don a bi sawu a kan kari kafin su shige dawa. Sani Shabu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar.
I won't wipe your nose, I ain't gonna check up on ya. Stay out all night long at that sunlight, don't I'm telling on ya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar wasannin kwando ta NBA ta tabbatar a ƙarshen mako cewa za ta soma wasanni kafin ƙarshen shekara. Hukumar ta ce wasannin za su fara ne daga ranar 22 ga watan Disamba. An daidaɗe ana dakon wannan labarin. Ana kuma sa ran ƙungiyoyin wasannin za su kafa sansanin horarwa daga ranar 1 ga watan Disamba. Makonni kalilan kafin soma wasannin. Annobar COVID-19 ita ce ta yi sanadiyyar dakatar da kakar wasan shekara ta 2019 da 2020. Mutane da dama ne ke tambaya ko shin wannan annobar ya za ta shafi wasanni na gaba. Kungiyar NBA ba ta iya kammala daukan shawarwarinta ba har sai ranar 11 ga watan Oktoba. Lamarin da ya hana ta soma wasanni a tsakiyar Oktoba kamar yadda ta saba. Tsohon gwarzon ƙwallon ƙafa na duniya Diego Maradona yana murmurewa cikin sauri bayan tiyata da aka yi masa a ƙwaƙwalwa. Dan shekaru 60 da ya jagoranci ƙasarsa ta lashe gasar cin kofin duniya a Mexico a shekarar 1986. Yana buƙatar aikin tiyatar ne saboda fitar da jini a ƙwaƙwalwarsa. Likitansa Dr. Leopoldo Luke ya ce Diego na samun sauki yadda ya kamata. An dai kwantar da Maradona ne a garamin asibitin Epensa a babban birnin Argentina Buenos a yau Litinin sakamakon karancin jini da karancin ruwa a jiki. Tsohon dan wasan tsakiya na Barcelona da kuma Napoli zai ci gaba da zama a asibitin da ke babban birnin kasar akalla sa'o'i 48 yayin da yake ci gaba da murmurewa. Kungiyar Real Madrid ta tabbatar da Hazard da Casemiro sun kamu da coronavirus. A ranar Asabar ne Real Madrid kuma zakarar League din Spain ta bayyana hakan. Madrid tana mai cewa sauran 'yan wasan da jami'an kungiyar su kuwa ba su dauki da cutar bayan an gudanar da gwaji a kansu. Hazard da Casemiro sun yi wasan Champions League a ranar Talata inda Real ta yi nasara akan Inter, amma ba su yi wasan League na ranar Asabar ba wanda Real ta kai bakwanci a Valencia. Dan wasan tsakiya na Ghana da kungiyar Besiktas Bernard Mensah ya bayyana cewa ba zai samu damar yi wa Ghana wasanni a nan gaba ba har sai baba ta gani. Mensah da ya yi wasannin zumunta da Ghana ta yi guda biyu da Mali da kuma kasar Qatar a cikin watan Oktoba, amma kuma ba a kira shi a wasan da Ghana za ta yi da Sudan na shiga gasar cin kofin Afirka ba. Dan shekaru 26 bai bayyana hujjarsa ta daukan wannan shawarar ba akan daina yi wa kasar wasa, amma ya hakikance cewa aikin kungiyarsa ne ya sa ya dau wannan shawaran. Tsohon gwarzon dambe boxing na IBO lightweight Emmanuel Tego mai lakabi Game Boy zai kara da wani ba Amurke Mason Joseph Menard a ranar 27 ga wannan watan Nuwamban shekarar 2020. An shirya yin wasan ne a dandalin wasa na Seminole Hard Rock Hotel Hollywood a Florida a nan Amurka. Wasan da zai kai kwararren dan dambe boxing Ghana kusa da karban kambin lightweight na hukumar dambe boxing ta kasa da kasa ta WBO. Tego ya kwashe watanni a Miami yana shirin yin wannan damben, kanan zai kokarta ya ci gaba da yin nasara mai burgewa da ya saba akan dan damben Amurka mai shekaru 32 a duniya. Gameboy yana cikin kwararrun 'yan damben boxing na matsayin lightweight guda 9 a duniya. A wani kimanta darajar 'yan damben boxing da hukuma mai nazari akan damben boxing ta yi da ake kiranta Transnational Boxing Rankings Board. Baba Yakub Makiri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
Gai da Baba Yakub Bakeri, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Azerbaijan ta sanar da kwace wani muhimmin birni a yankin Nagorno-Karabakh, amma Armenia ta musanta ikirarin. Da yake magana da al'ummar kasar ta gidan talabijin a jiya Lahadi, shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev yace sojojin Azerbaijan sun kame Shushi, birni na biyu mafi girma a yankin da ake rikici. An kubutar da garin Shusha daga mamaya. Shushi namu ne, Karabakh namu ne, inji Aliyev. Ya kara da cewa kasarsa za ta ci gaba da fadan har sai sojojin Armenia sun fice daga yankin. Jawabin na Ali ya sa an yi biki a Baku, babban birnin Azerbaijan, inda mutane suka rika daga tutoci da rirar take, kuma direbobi suna busa hon motocinsu. Ma'aikatar tsaron Armenia ta musanta cewa an kame Shushi, amma ta tabbatar da cewa an tafka kazabin fada a kewayen birnin. A halin da ake ciki a Amurka, ana kiran Joe Biden na jam'iyyar Democrat ne a matsayin zababben shugaban kasa. Hakan na nufin Biden, wanda ya dade ana damawa da shi a fagen siyasar kasar har na kusan tsawon rabin karni, shine shugaba mai jiran gado. Kalmar zababben shugaban kasa kwatance ne da ake amfani da shi, amma ba ofishi bane a hukumance. Hakan na nufin Biden ba shi da ikon mulki har sai an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu na shekarar 2021.
To masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku jo su abokan aikin mu da wani sabon shirin. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa sakon ta'aziyya ga gwamnan jihar Zamfar Dr. Bello Matawallan Maradin, sa rasuwar Dr. Malamin Aliyu N. Tandon Safe, wanda ya rasu jiya. Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Station wacce ta hada shirin, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya kuma na gabatar, nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.